shi da wannan rana ya samu asali ne bayan wani zama na musamman da aka yi a tsaurin majalisar ɗinkin duniya a watan Disamban 1987 inda kuma baki yazo daya na tsaye da wannan rana na 26 ga watan Yuni domin fadakar da al'umma game da illar shan muggan kwayoyi. Taken bikin na bana dai shine sauraron ne da farko, sauraron yara da kuma matasa shine matakin farko na fahimtar halin da suke ciki, wanda hakan zai tabbatar da samun lafiyar su da kuma tsaron su na kaucewa shan muggan kwayoyi. Wannan matsala ta shan muggan kwayoyi dai na daya daga cikin dalilan da a kwanan nan gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta sarrafa sinadarin kodin a cikin maganin tari, abinda kuma bincike ya nuna cewa dimbin matasa, mata da sauran al'ummar gasa ne ke kwankwadan waɗannan magunguna a matsayin kwayoyi ko kuma magunguna na maye. To kowane mataki hukumomi daban-daban ke dauka a wannan rana na fadakar da al'umma game da illar shan muggan kwayoyi, tambayan kenan da na yi wa mataimakin director a hukumar kula da magunguna ta ƙasa, Pharmacist Peter Iliya.
Wato wannan ranar a Najeriya ya kamata a zauna ne a yi tunani akan yanayin yanda harkan amfani da muggan kwayoyi suka addabi ƙasar mu a Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya, musamman kuma matasa, saboda rana ce wanda ya kamata a yi tunani mai zurfi a kai, saboda abun asha ne a yi tunani a kai kuma a san yanda za a yi nan gaba. A tabbatar cewa idan shekara ta kewayo a samu cewa an dan cimma buri akan wannan mugun al'amari, ya zama ta kowane shekaran da ta wuce ya kamata a samu cewa an rage wannan mugun al'amuran da yake damuwa ƙasar nan. Masu tsaro da masu dokoki su natsu a haɗa baki kai daya a yi abin da ya kamata, a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi magani su, ya zama to cewa wanda ba su da iko, ba su da izini, ba su da license, ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar.
Kwanan nan dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa dokar hana sayar da magungunan tari domin kaucewa amfani da su da matasa ke yi a matsayin kayayyakin maye. Da kowane mataki hukumar NARDAF da alhakin kula da kuma hana shan muggan kwayoyi ya rataya akan ta ke yi na tabbatar da wannan doka. Tambayar kenan da na yawa Dr. Musa Umar, director a hukumar ta NAFTAC.
Mun mai da shi ainihin wannan abin nan coffee recording din, ya zama da cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription. To kaga kasan nan matsalar shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba. To kuma zaka cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi, ruwa ne kawai da siga da ake yi. To zaka shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolin su, kuma ba haka aka so ba. To ka san yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me ya bukatan kasan, so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata. To kuma mun yi wannan goji na farko, yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu, so mu san ainihin adadin da muke nema, don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi, ba kowa ne ya kamata ya sayar ba.
Pharmacist Ibrahim ya kasa shine shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta Najeriya.
Inda farko ma dai inda kana Najeriya, mu ne muka bazama muka ce bari fa mu fadakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara. Kuma fi sabilillahi abin takeicin ma koda yara sun gushe, kokolo su ta gushe, babu rehabilitation center inda za a gyara su. Na yi kira a daure a yi wannan, kuma zai taimaka kwarai maimakon a ringa hada wanda suke harkar magunguna da kuma wanda suka samu tabin kai waje daya da a kwabe ta gani, sannan wajen mata daban, wajen maza daban.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya take dauka na haramta sayar da irin waɗannan kwayoyi da ake shigowa da su daga wasu kasashen duniya da kuma wanda ake sarrafawa cikin gida, zai haifar da ɗabin ido na kawo ƙarshen shaye-shayen magungunan tari a matsayin kayayyakin maye da matasa, mata da samari ke yi. Babangida Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.